ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 24 wanda za mu gabatar a yanzu insha Allah cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, ne rasuwa a hijira ta 256 shekara 1180 ragowarsa ta duniya a yau, rahimahullahu ta'ala. Shi ne littafi mafi daraja wanda yake karantar da darasi, yana ɗauke da babi na 81, yana karantar da mu cewa komai ka rasa ka gwada shi da lahira, babu asara sai ta kiyama. Duk abin da ka rasa a rayuwarka, to ka gwada wannan abin da ka rasa da lahira. In dai ba kiyama ce ka rasa ba, babu shakka ba kai hasara ba. Za mu ci gaba daga hadisi na 152. Al-Imam Al-Bukhari yace babi na 81, man mata lahu saqtun, babin da yake karantar da bayanin wanda aka masa bari na jinjiri. Mutumin da aka yi masa bari, matarsa ta yi bari kafin ta haihu, wato yaron bai kai a haife shi ba, ya rasu a ciki. Ya yi bayani game da falalan wanda ya rasa yara uku, da wanda ya rasa yara biyu, da ma wanda ya rasa yaro ɗaya. To wannan babi kuma yana bayani ne game da falalan wanda aka masa bari na jinjiri ba amma kai ga haihuwarsa ba. Da larabci shi ne ake kira as-saqt. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه. يزيد بن أبي مريم يا رويتو حديث دقا ما هي فياز فنان دليل يسا أكاچه حديث ينا دروني سبودا أتاريه باسن ما لم يندا كترى يزيد بن أبي مريم با بري ما هي فياتاش عن جاهل جيسو. Wannan dalilin ya sa malamai suke kin yarda da wannan hadisi. An Sahal bin al-Hanzaliyya ya karbo hadisi daga Sahal bin al-Hanzaliyya min Bani Harisa, ana kiransa bin al-Hanzaliyya, al-Hanzaliyya mahaifiyarsa ce. Wannan sahabi ne, Sahal bin al-Hanzaliyya, ana jingina shi ga mahaifiyarsa. Sunan baban shi Afifu. Yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda suka zauna a Siriya bayan rasuwar manzon Allah. Yana zama da Damascus, yana da tarihi babu shakka. Tarjamarsa tana littafin Ibn Hajar al-Isabatu fi ma'rifati as-sahaba, mujallad na biyu na farko, shafi na 374. Al-Imam al-Bukhari yace Sahal bin al-Hanbaliyya din sahabi, kana la yuladu lahu, ya kasance ba a masa haihuwa. Wato abin nufi ba taɓa, bai taɓa samun haihuwa ba wannan sahabi din. Fa qala, sai ya ce, la an yulada li waladun saqtun, da dai za a haifa min yaro ɗan bari wanda za a yi barinsa kafin ma a kai ga haihuwarsa, lokacin haihuwarsa yi. Da dai zan samu bari, in ji wannan sahabi, fa ahtasibahu, in yi fatan samun lada saboda rashin wannan jinjiri da na yi. Fa habbu ilayya, shi ne abin da nafi so, min fil islam an takuna liya duniya jami'an wa ma fiha, in dai a wannan addinin ne, ya ce a halina na musulmi a ce na samu jinjiri amma aka yi barinsa, to na fi sha'awar haka a ce an bani duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta. Wato da Allah zai nufe ni da samun bari, a yi min bari, bai taɓa haihuwa ba. mu samu jinjiri da zaman to ba kai da haihuwarsa ba an yi barinsa, ni wannan da Allah zai bani guda daya ya fi mun a ce an ban duniyan nan gaba daya da abin da ke cikinta. Wannan sahabi ne yake faɗin wannan magana. Al-Imam al-Bukhari ya bada misali da maganar wannan sahabi don ya nuna maka falala na mutumin da aka yi masa bari ba mahaihuwa aka yi ba. Sahabi ne yake faɗin wannan magana, kaga kuwa sahabi ba zai faɗi magana da ka ba. Babu shakka ya sani akwai wata daraja ne da Allah ke ba mu mutumin da ya rasa ɗansa da ma wanda matarsa ta yi ɓarin ciki kafin ma aka yi ga haihuwarsa. Saboda haka Al-Imam al-Bukhari ya ce wa kana ibn al-Hanzaliya, wannan sahabin da ya faɗi wannan magana, mimman baya'a tahta shajara, yana fa cikin sahabbai waɗanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya. Ka san su sahabbai ba daraja guda suke da ita ba, wani sahabi ya fi wani sahabi daraja. To umuman inda dai aka ce ma sahabi ya yi ko sahabi ya faɗa, magana ce babba. Saboda mu musulmai ba mu da wani mutum wanda yake da daraja sama da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ba dai shi manzon Allah bane, in dai ba annabin Allah bane, sahabbai suna gaba da kowa. To bare kuma a cikin sahabban ma Al-Imam al-Bukhari ya ce Ibn al-Hanzaliya da ya faɗi wannan magana yana cikin manyan sahabbai, mimman baya'a tahta shajara, daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wata bishiya. Wannan mubaya'ar ita ce ake kira, waɗanda suka yi mubaya'a su ne ake kira ahlu bi'ati ribuwa, waɗanda suka yi mubaya'a na samun yardan Allah. Wannan abu ya auku a shekara ta shida daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a watan Zulqa'da. A watan Zulqa'da shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina, ya shirya zai tafi yin umra a Makka. Wannan ya zo cikin tarihi, haka ma tafsiri littafan tafsiri duka sun yi bayanin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai tafi umra a shekara ta shida daga hijira a watan Zulqa'da. Kamar misali a littafin Minhajus Sunnatin Nabawiyya a mujallar Nabi Shafi na 23, malamin ya ce baya uhu lamma saddaqul mushrikuna an al-umra, abinda ai yasa ake kiran su waɗanda suka yi mubaya'a ƙarƙashin bishiya. Saboda lokacin da manzon Allah ya isa kusa da Makka, sai mutanen Makka suka ce ba za ka shiga wannan garin ba, ba zai yiwu ka shigo wannan garin ba, alhali kuma muna yaƙi da kai, an yi yaƙin Badar, an yi yaƙin Uhud. Sannan manzon Allah ya shigo Makka har ma ya yi umra ya fita, suka ce a'a ba zai yiwu ba. Saboda haka sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam shiga garin Makka. Ta kai ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu sahabbai, har dai abu ya kai ga ake zaton cewa sun kashe Sayyiduna Usman bin Affan, Allah ya kara masa yarda. Wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbansa su yi mubaya'a, duk da cewa umra ce aka zo, to fa za a shiga da yaƙi. Tunda ta kai ga an kashe sahabi, waɗannan sahabbai suka yi mubaya'a ƙarƙashin wata bishiya. Wannan dalili ya sa Imam al-Bukhari yake cewa mimman baya'a tahta shajara, amma daga baya ba a yi yakin ba, su kafirai sun taho turo waɗanda aka yi sulhu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan sulhu ake kira sulhul Hudaybiyya. An yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka ba za su bar manzon Allah ya shiga garin Makka ya yi umrar safa. An yi sulhu za a zauna lafiya, amma dai ya koma ba dai wannan tafiyar ce zai yi umra. Kuma raja'a bihim ila al-Madina, saboda haka manzon Allah ya koma Madina da shi da sahabbai. Daga cikin waɗanda suka tafi wannan umra akwai Jabir bin Abdullah, ya ce kunna yawmal Hudaybiyya 1400, mun kasance mutum 1400 sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Mubaya'ar da muka yi wa annabi kuwa baya'nahu ala Allah nafirra, mun yi mubaya'a ne cewa babu wanda zai gudu sai dai ya mutu a wannan yaƙi. Idan an shiga Makka babu wani sahabi da zai juya da baya sai dai ya mutu, mubaya'a ce akan mutuwa. Wanda hadisin yana Sahihul Bukhari Kitabul Magazi babu Ghazwatil Hudaybiyya, hadisi na 4154, da kuma Sahih Muslim Kitabul Imara babu istihbabin wayatil imam al-jaysh inda iradatil qital. Ibn Hajar ya yi magana game da adadin sahabbai da suka zo wannan umra tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Jabir yake faɗa mutum 1400 akwai riwayoyi da yawa, bayanin yana cikin Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 443. Wato abin da yasa ake ganin waɗannan sahabbai suna da daraja saboda Allah ya saukar da aya akan su, suratul Fathi aya ta 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Wannan maganar gaskiya ta daga waɗannan sahabbai fiye da duk yanda kake tunani, domin Allah da kansa ya faɗi wannan. Kaga Allah ba zai yarda da waɗannan sahabbai daga baya ya yi fushi da su ba, tunda ya saukar da aya ana karantawa har zuwa tashin kiyama. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Kaga daraja da ta biyu da suka samu, Allah ya yarda da su. Na biyu, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Na uku, fa anzala as-sakinata alaihim, ya saukar da nutsuwa a kansu. Na hudu, wa asabahum fathan qariba. Na biyar, wa maganima kaseeratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Saboda haka waɗannan sahabbai, duk wanda ke cikin mutane 1400 da Jabir ya bayani, idan duk inda za a faɗi sunansa ko aka kawo sunansa kai, za a yi magana a kan shi. To sai fa an ƙara da wannan don ka gane waye ma mai maganan nan, sai an ƙara da wannan don ka san babban mutum ne fa. Mutum ne fa wanda Allah da kansa ya saukar da aya yana cewa ya yarda da shi, ya saukar da nutsuwa a zuciyarsa. Kaga wannan ya tabbatar da cewa irin waɗannan manyan mutane da wuya su faɗi magana da za a jefar da ita. Saboda haka wannan sahabi Ibn al-Hanzaliyya yana cikin waɗanda suka samu wannan yarda ta Allah, wacce muke karanta aya a kanta har zuwa tashin kiyama. Shi ne wanda yake cewa Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba. Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba. Sahabi ne yake cewa shi da za a ba shi matarsa ta samu ciki ta yi ɓari, ya fi a ba shi duniyan nan da duk abin da ke cikinta. Saboda me? Saboda ya san ladan da ake bawa mutumin da ya yi haƙuri saboda rashin wannan yaro da aka yi barinsa. Ladan yake fatan ya samu. Amma ai ya faɗi wata magana a kai, yana cewa fa ahtasibahu, in yi fatan samun lada, in yi fatan samun lada. Saboda haka yasa Ibn Hajar a Fathul Bari mujallal na 11 shafi 247 ya ce abinda yake nufi a nan shine abubuwa guda uku ne kafin ka samu lada, saboda ka rasa yaronka, yaronka ya rasu, matarka ta yi bari. Kafin ka samu lada, wanda Annabi ya yi magana a kai, dole sai an samu abubuwa guda uku. Na ɗaya shine kalmar da ya faɗa fa ahtasibahu, in yi fatan samun lada. Fatan samun ladan nan shine a zuciyarka kana da yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ka yarda da abin da manzon Allah ya faɗa na cewa ga ladan da Allah ke ba mu mutumin da ya haƙuri saboda ya rasa ɗa. Kuma ya zama alamar ka yarda shine za ka yi haƙuri. Alamar yardanka shine haƙuri. Ya zama an same ka da haƙuri ala faqdihi, saboda rashin wannan yaro da kai. Haƙurin wanda ake magana a kai shine haƙurin da za ka yi a take lokacin da aka rasa yaro. Domin in ma ka ki haƙurin gaba za ka yi dole. Wa haƙurin da yake da lada shine wanda ka yi shi take lokacin da musiba ta sauka. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ya zo a Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim, innama sabru inda sadmatil ula. Haƙuri wanda Allah ke lissafi da shi shine wanda mutum ya yi shi a lokacin da musiba ta zo masa. Idan ka ki haƙuri, to wannan ladan ban da kai. Don haka yana da kyau mu lura, dole ne a lokacin da ka yi rashi take ka zama mai haƙuri. In ba ka yi haƙuri a wannan lokacin ba, to ba ka da wannan ladan. Shi ne abin da manzon Allah yake faɗa, innama sabru, haƙurin da ma ake samun lada a kansa, inda sadmatil ula. Don haka kururuwa da ihu da yaga riga da sauransu bai ma taso ba. Na biyu shi ne raja'ul ajri minallahi ala zalik, kana tamanin ka samu lada, kana kuma fata a zuciyarka. Yaronka yana rasuwa, sai tunani ya zo zuciyarka, lalle yanzu ka samu wata dama kuma na kusantar Allah. Kana tunanin Allah ka ban lada saboda jurewa na wannan rashi da na samu. Na uku shi ne kasance akwai ikhlasi, domin idan haƙurin naka babu ikhlasi a cikin nan kuma babu lada. Allah bai karban wani aiki sai wanda ya zama yana da kyakkyawar niyya. Idan ka samu waɗannan sharuɗa guda uku, hakuri, kai fatan ka samu lada, akwai ikhlasi, to alhamdulillah duk asarar da kai riba ce gare ka a ranar kiyama. Hadisi na gaba, haddathana Muhammad ibn Salam قال اخبرنا ابو معاويه محمد بن حازم شيني ابو معاويه الكنيسه قال حدثنا الاعمش الامام الاعمش شيني سليمان بن مهران عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله سيaka shiru akwai sahabban annabi da yawa wadanda suke da suna abdullah sun fi mutun 300 sahabbai abdullah 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 amma kowane abdullahi akan sa sunan baban shi banda abdullahi dan masudu domin shine gaban su idan ka hadisi kaga an ce an abdullahi akai shiru to abdullahi guda ne babba cikin sahabbai shine abdullahi bin masud Allah ya kara masa yarda kada kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace in ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi waye cikin ku dukiyar magajinsa wato ya fi son dukiyar magajinsa akan dukiyarsa shi kansa waye daga cikinku ya fi son dukiyar magajinsa akan dukiyarsa shi kansa kalu suka ce ya rasulullah ma minna min ahadin babu wani daga cikinmu illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi fa ce dukiyarsa ce ya fi so akan dukiyar mai gadonsa an sani kana son ƴaƴanka amma bahaushe ce so duka so ne son kai yafi kana son danka amma son kanka ai yafi son danka amma a ce ka fi son dukiyar mai gadonka akan dukiyarka sahabbai suka ce babu wani daga cikin mu wanda ke da wannan soyayya fa qala rasulullahi sai manzon Allah ya ce ilamu ku sani annahu laysa minkum ahadun amsa da kuka bayar ba daidai ba ce babu wani mutum cikin ku kaf kaga manzon Allah ya hada su dukkan su sahabbai su sun ce babu wani daga cikin mu wanda ya fi son dukiyar mai gadonsa akan dukiyarsa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani babu wani daga cikinku face halinsa kenan ma duwarisihi ahabbu ilayhi min malihi son dukiyar mai gadonsa akan dukiyarsa babu wani daga cikinku dukkanku manzo Allah ya hada dukkan sahabbai ko ba sahabbai dai ba hatta mu domin idan aka ce sahabbai to mu kuma nafila ne ko babu wani daga cikin dan adam face ya fi son dukiyar mai gadansa akan dukiyarsa sai manzo Allah ya ce to ga fassarar magana ta maluka ma kaddamta dukiyarka ita ce wacce ka gabatar don ka samu lada a kiyama wanda ita ce taka wa malu warisika dukiyar mai masu gadonka dukiyar mai gadonka ma akharti ita ce dukiyar da ka jinkirta wacce ka bari bayan ka mutu to sai ka auna nawa kake da shi a duniya nawa ka tura kiyama nawa ka rage yanzu kaga zaka ga wanda ka tura kiyamar ka danne amma wanda ka rage a yanzu shi yafi yawa saboda haka ka fi son dukiyar mai gadanka akan dukiyarka alhali kana mutuwa yau to wallahi abin da ka gabatar shine dai zai amfane ka wanda ka gabatar a lahira shine naka wannan riwaya don hadisin ya zo da riwayoyi da yawa wannan riwaya tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1486 amma asali hadisin ya zo muttafaqun alayh hadisin yana al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari kuma ya zo a sahih muslim sahih al-bukhari yana kitabur riqaq babu ma qaddama min malihi fa huwa lahu hadisi na 677 yanda hadisin ya zo a cikin al-jami'u sahih sabani yanda yazo cikin al-adabul mufrad duka dai littafin al-imam al-bukhari hadisi abdullah ibn mas'ud yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi waye daga cikin ku wanda dukiyar mai gadonsa ne yafi so akan dukiyarsa kazo sai suka ce ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi babu wani daga cikin mu face ya fi son dukiyarsa قال سيئة فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر كذا أنن النبي صلى الله عليه وسلم بيئة دكان كوفنا دو أنن هلم با رواية تزوى أتشكين صحيح البخاري كين حديث ينا صحيح مسلم سنن أبي داود سنن نسائي كما تبص وانا حديث ينا دك أتشكين حديثي لسكي فأي تردم قبات دا الخيري مكاونا مو zuwa ga lahira saboda mutaras a bayan rasuwar mu a Fathul Bari mujallal na 11 shafin 260 Ibn Hajar yake fihi taharim ala taqdim ma yumkin taqdimu. Wannan hadisin yana kwadaitar da mu mu gabatar da duk abin da zamu iya gabatarwa, duk abin da zamu iya a yanzu dinnan, karka ce sai gobe, la goben ba naka ba, a yanzu nan ka gabatar da abin da zaka iya, min almali na dukiya, fi wujuhil qurba fuskoki na kusantar Allah, wal birr da kirki ya zama taimako ne, sadaka ne, karka jira, domin ajali baya hannunka. Idan ma ka jira, to rubuta wasiya. Wannan shi ne abin da hadisin ya kwadata da mu, domin matukar baka gabatar ba, dukiyarka da take account, wannan dukiyar ta noga dali, dukiyar kaka ita ce wacce ta riga ta tafi lahira, kuma kai ma haka zaka tafi tsoraka. Fa inna kullashay'in yakhlufuhu al-muwarrisu yasiru milkan lilwarisi. Ibn Hajar yace domin da zaran ka mutu, to duk abin da ka bari ya zama gadan mai magajinka. Fa in amila fihi bi ta'ati Allah ikhtassa bi sawabi dhalika. Idan mai gadonka aka yi sa'a ya zama mutumin kwarai, to ayyukan da yake gabatarwa na alkhairi kar ka dauka kana da kasola, ta wannan nashi ne, domin dukiyarsa ce ba naka bane. Daga ranar da ka mutu, magana akan dukiyarka an kare, ba a sake rubuta maka laifi akan wannan dukiya, kamar yadda Ibn Hajar yake cewa fa inna kulla shay'in yakhlufuhu almuwarrisu yasiru milkan lilwaris wa kana dhalika alladhi ta'iba fi jam'ihi wa man'ihi. Na'am, idan ka rasu, da zaran ka rasu dukiyarka ta zama ta magada, kai kuma ba me ka samu? Ibn Hajar yace wahalar tarawa, abinda ka samu kenan, wahalar tarawa da ruwa ka tafi, magana ta gari. Wa in amila fihi bi ma'siyati Allah, idan yaronka ko mai gadonka yayi aiki da wannan dukiya ta wajen sabon Allah fa, wa zalika abadu li malikihi al-awwal min al-intifa'i bihi. To mai gadonka yayi aikin alheri ma baka samu rabo ba, bare aikin tsiya. Kaga wannan ya saba ma abin da mutane ke tunani, cewa idan mutum ya rasu, wai magadansa duk abin da suka aikata na sharri da wannan dukiya ana rubuta mai kaso, wannan ƙarya ne, babu shi a sunnar manzon Allah. Na'am, yana iya zama gaskiya ta wace hanya? Idan ya assasa sharri, idan ya zama ya assasa sharri, to duk abin da ya biyo bayan wannan sharri babu shakka yana samun kaso, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa. Kamar misali, mutum ne kafin ya rasu ya gina gidan giya, bayan ya rasu yaransu sun gaji wannan gida, abinda zai sa ya samu kaso, saboda shine wanda ya somo sharri. Kuma manzon Allah ya riga ya faɗa, duk wanda ya zama mafarin sharri to yana samun kaso na sharrin da ake aikatawa, matukar wannan abin yana nan har zuwa tashin kiyama. Amma ba domin dukiyar da ya bari ba, la, dan ka bar dukiya, yaranka ko magadanka sun yi wani aiki mara kyau da shi, wannan dukiya baka samun zunubi akai, kuma baka samun lada akai, domin ba dukiyarka bace, dukiyarsu ce. Wannan shine abin da Allah ya shar'anta. Wala yu'ariduhu qawlu li sa'di, sai ce to amma hadisin nan da muka karanta tana yiwa ka dauka yana karo da hadisin Sa'd bin Abi Waqqas, lokacin da ya samu rashin lafiya, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kai da shi Sa'd bin Abi Waqqas, ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da dukiyarsa, saboda ya ɗaya ce zai bari. Sai manzon Allah ya ce masa innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan, ai kai Sa'du kabar masu gadonka da wadata, yafi a ce kabar masu gadonka wato da talauci. Annabi ya gaya masa haka, ka bar masu gadonka da wadata, ya fi a ce ka bar su a cikin talauci. Manzon Allah ya faɗa haka. To ya za a haɗa wancan hadisi da kuma wannan da muka karanta, wanda Annabi yake nuna maza ka yi ƙoƙarin rabuwa da dukiya, saboda idan ka mutu dukiyar ta zama ta magada, can kuma Annabi yana cewa ka bar masu gadonka da wadata, ya fi a ce ka bar su talakawa. Ya ce ai, akwai bambanci, li'anna hadisa sa'adin mahmudun ala man tasaddaqa bi malihi kullihi. Amsar da Annabi ya ba ma Sa'd bin Abi Waqqas amsa ce ta mutumin da ya nemi a bashi damar ya yi sadaka da dukiyar gaba daya, wanda shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba. Ka dauki dukiyar gaba daya ka bada sadaka, akwai wadanda aka yi musu izini, akwai wadanda aka yi musu izinin haka, kamar misali irin su sayyidina Abubakar, ma shari'a ta hana saboda zaka zauna cikin wahala, tana yiwa abinda zai biyo baya ya zama sharri gare ka. Sa'ad bin Abi Waqqas yana neman annabi ya bashi izini ya yi sadaka da dukiyarsa gaba daya ko mafi yawanta. Shine manzon Allah ya ce, a'a, ka bar masu gadonka da wadata, ai yafi a ce ka basu da talauci, domin in kai sadaka da dukiyar gaba daya masu gadonka za su zama matalauta. Amma hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda muka karanta a babin nan fa, yana magana ne akan wanda zai ba da sadaka lafiyarsa kalau. Yau lafiyar ka kalau dan ka dau dukiyar ka mafi yawa ka ba da sadaka, ba a cewa kai laifi. Shi ko Sa'ad bin Abi Waqqas yana jinya ne yake neman izini yayin sadaka da dukiyar mafi yawanta, kaga magadansa za su zama cikin talauci. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Abdullah bin Shakir shi ma ya ba da labarin hadisi mai kamar wannan, yace ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam, nazo ga annabi, wa huwa yaqra'u alhaakum takasur. Abdullah bin Shakir yace yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da shi yana karanta suratul takasur. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir, sai yace ya ibnu adam, ya kai dan adam, yana gaya ma sahabbai, ya kulu ibnu adam mali mali, dan adam yana cewa dukiyata dukiyata. Sai manzon Allah ya ce wa hallaka ya ibnu adam min malika, shin akwai wani abu ne game da dukiyarka face ɗayan uku, ma akalta fa afnaita, wanda ka ci ka karar, aw labista fa ablaita, ko ka ɗinka kaya kuma ya tsufa ya zama tsumma daga baya ka rabu da shi, aw tasaddaqta fa ambaita, ko kuwa ka bada sadakan shi shine ka tura ladan lahira, ɗayan uku ɗin nan shine dukiyarka. Wato duk inda ɗan adam ya tara dukiya baya wuce amfaninsa ga dukiyar, baya wuce uku ɗin nan, ko dai ya ci a cikinsa, ko ya saka kaya, ko kuma ya bada sadaka, an samu a lahira. Malamai na cewa la rabi ali hadhihi al aqsa, babu na hudu, uku ne. Wa basi wa zalika fa zahibun wa tarikuhu lin nas fa huwa lil waris, idan dai ya zama ba ɗayan ukun nan bane to dukiyar mai gado ne. Don haka yasa aka samu hadisin Abu Huraira yana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo gare shi, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam, wace sadaka ce ta fi girma? Fa qala, sai manzon Allah ya ce, anta saddaka wa anta sahihun shahihu, ka ba da sadaka kana da lafiya kalau, kana da lafiyarka, ka ba da sadaka lokacin da kake jin mako, shine shahihu. Saboda idan mutum yana da lafiya lokacin yake jin mako, yana son wannan dukiyar saboda akwai buri a kanta. Annabi ya ce, takshal faqra wa ta'malul gina, kana tsoron talauci, kana fatan ka samu wadata, to wannan sadakan ta fi kowace sadaka daraja. Ka yi sadaka kana da lafiyarka, wannan sadakan ta fi daraja. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, kar ka jinkirta sai rashin lafiya ya same ka har ranka ya iso makoshi, lokacin za ka rika barin wasiya, kunta li fulanin kaza wa li fulanin kaza, idan na rasu a bama wani kaza da kaza, a bama wani kaza da kaza, kana barin wasiya. Ala, manzon Allah ya ce, wa kad kana li fulanin, ko baka bar wasiya ba, dama dukiyar ba taka bace in ka mutu, dole wani zai karbe ta. Wannan ya sa malamai suka ce, ashe sadaka, sadaka tana da lokutan da tafi daraja, sadaka tana da lokutan da tafi daraja. Kamar al-Imam Nawawi, fa ma'ana al-hadith anna ash-shuha ghalibun fi hali sihh, galibi mutum yana da lafiyar sa yafi mako, in yana da lafiya yafi mako. Fa idza shaha fiha wa tasaddaqa kana asdaqa fi niyyatihi wa a'zama li ajri, idan ya zama kana da lafiya ka bada wani sadaka, wannan sadaka ta fi lada. Shine abinda manzon Allah ya karanta ta bi khilafi man asharafa ala al-maut, amma wanda mutuwa ya tabbata mutuwa ta zo mar sai ya bada sadaka, shi ma yayi kokari tunda har bai mutu ba ya bada sadaka din, amma ladan su ba daya bane. Wa ra'a masiran mali ghairihi, ya riga ya ga cewa in ya mutu dukiyar za ta koma ga wani. Fa inna sadaqatahu hina idhin naqisa, al-Imam an-Nawawi yace sadakar da mara lafiya yake a lokacin da ya kusa mutuwa, wannan sadakan ladan ta bashi da yawa, akwai ladan ba a ce babu ba, amma ladan na kasashiya ce. Bin nisbati ila hali sihhati wash-shuhra, in aka kwatanta da mutumin da ya ba da sadaka yana da lafiya, farja al-baqa wa khawf al-faqr, falaysa lahu fi wasiyyatihi kabiru sawabin bin nisbati ila sadaqati sahih. Mutumin da ya zama bashi da lafiya ya bar wasiyya, in na mutu a ba mu wani dukiya kaza, ladansa bashi da yawa kamar ladan mutumin da ya ba da sadaka lafiyarsa kalau. Saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin musamman wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu, wace sadaka ce tafi girman lada? Sai Annabi ya ba da amsa, ka ba da sadaka lafiyar ka kalau, ladan wannan sadaka tafi girma akan kowace sadaka da ka ba da. Saboda kai kokari ya zama ka assasa alkhairi, kana da lafiya kafin jinya ta same ka. Duk malaman hadisi haka nan suka faɗa, kamar Ibn Hajar a Fathul Bari mujallal na 5 shafin 374, masu sharhin hadisi suna faɗin haka. Wa fil hadisi anna tanjizul wafa'id dayn wa tasadduq fil hayati wa fi sihha afdal minhu ba'da al maut wa fil marad. Idan an biya bashi ko kuwa an yi sadaka ko an yi wani aikin alkhairi kafin rashin lafiya ya zo, ladan sa ya fi yawa. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wa anta sahihun harisun ta'malul gina, sadakan da zaka bayar kana da lafiya, kana kwadayin dukiya, kana tsoron talauci, to wannan sadakan kafin samun lada akan ta. Saboda lokacin ne shedan yake kokarin fada da kai, li'annahu fi halis sihhati yas'ubu alayhi ikhraj al-mal galiban. Ibn Hajar yace, idan mutum yana da lafiya yana da wahala ya cire dukiyarsa ya bada sadaka, yana da wahala. Saboda me? Saboda shedan yana samar tsoro a zuciyarsa, yana kawata masa cewa idan ka bada wannan dukiya to badiya zakai. Shedan yana samar tunanin zakai tsawon rai idan ka bada wannan dukiya, to iyalinka za su shiga wahala, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul Baqara aya ta 268, ash-shaytanu ya'idukumul faqra, ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shedan shi yake muku alƙawarin talauci in kun taimaki addini. Idan ka bada sadaka to shedan zai sa maka tunani, to ai zaka talauce. Wa ya'murukum bil fahsha, amma zai muku umurni da alfasha. Saboda haka zaka ga mutum ya ki taimakon addini da naira 1000, amma ba abin mamaki bane ya ba mu mutumin banza 1000 ko ya bada 100 a harka ta banza. Ka gani, ya hana ka aikin alkhairi sannan ya maka umurni da alfasha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Saboda haka shedan shi yake sa mutum wannan tunani. Akwai hadisin Abu Darda'i, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, masalul ladhi yu'tiku wa yatasaddaq inda mautihi, misalin mutumin da zai bada sadaka lokacin da mutuwa ta zo mar. Idan mutuwa ta riga ta zo, sai mutum ya cire sadaka ya bada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, mislul ladhi yuhdi idha shabi'a, kamar mutum ne bai tashi yin kyauta ba sai da ya koshi, ya ci abincin ya yi gyatsa ya ji ya koshi, ba yanda zai yi da wannan abincin, ba inda zai sa. Da sanar ce, kai zo ka da wannan abincin mana ka ci. Kaga dama ya bada abinci ne dan bai da bukatarsa. To yana, Annabi ya ce, kamar mutumin da ya bada sadaka lokacin da mutuwa ta zo mar. Saboda ai ya riga ya gama amfana da dukiyar, ya san dukiyar ba za ta amfane shi ba, don haka ya ce, ku ba mu wani, ku ba mu wani. La, babu ya talasi a ciki, babu hakikanin fatan lada a ciki, ba a cewa bai samun ladan, amma dai ladan kaɗan ne, kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, li an yatasaddaqa ar-rajul fi hayatihi wa sihhatihi bi dirham, da dai mutun zai bada sadaka lokacin yana da rai, sule dai tak khairul lahu mai an yatasaddaqa inda mautihi bi mi'a, ya fa a ce ya bada sule 100 lokacin mutuwar shi. Sule ɗaya lafiyar ka kalau ta fi sule 100 lokacin mutuwa, hadisin Abu Sa'id al-Khudri marfu'a. Wannan ya dace da ƙarshen suratul munafiqun, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعمل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث عبد الله بن مسعود حديث موقوف عن عبد الله بن مسعود قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم الله يجمع صحابي ما تعدون فيهم الرقوب ما تعدون فيكم الرقوب منين كوكي لسافين ميوابي أتشكنكو كلمر الرقوب ميوابي ده العرب شيء يوند يلوشك لسان العرب مجلد ينشير شافين ده ريبيو الرقوب من الإبل والنساء ده العرب شيء مچه ده كمرا قومي matar da ta zama la yabu qalaha waladu idan ta haihu yaron yana rasuwa ko raqumi taguwa idan ta haifi yaro sai yaron ya rasu to wannan taguwa ana cewa tana wabi haka ma ita ma mata to da larabci suna amfani da wannan kalma hatta ga maza ba ma mata kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai wannan kalma ta wabi me kuke daukanta a fahimtar ku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karas da larabawa suna da kalmomin su yadda suke magana mai kancaccen zama anar wasu wadanda yake ganin ma'anar bata dace ba na'am a larabci mai wabi mace mai wabi ita ce wacce danta ya rasu ko kuwa dabba qalu ar-raqub alladhi la yulad lahu wanda ba a masa haihuwa da larabci shi ake cewa ar-raqub ko wanda idan an masa haihuwa yaron sai ya mutu yaron sai ya rasu yaron bai zama قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا بهكا بني كاغا يا جار العربجي يا جار العربجي ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا كو اسننكو اذا ما تشيذا ما يا انت نارسوا اتشي اكي كرامي واجو تو اي حقيقة نمع انا نقسكيا واندما تنسى بمتوبا شين اكي كرامي واجو انجم انزو الله كاغا يا چانزا ما انسا سبو دمي saboda idan danka bai rasu ba to ai ba kama da lada a lahira akan dan baka da wannan ladan da akai magana za a ba wa mutumin da ya rasa da baka da shi saboda ka hakikanin ma'ana kai da danka ma bai rasu ba kai ne ma kake wabi wanda ake haifa masa yara suna mutuwa ai shi babban lada ba a ce mar mai wabi domin zai tashi a lahira ga yaran duka kuma zai more su kabza su shiga aljanna tare amma kai da kake da yaranka gaba da babu wanda ya mutu baka da tabbacin za ku shiga aljanna da waɗannan yaran baka da tabbaci amma idan yaranka sun riga ka rasuwa fa suna kanana akwai tabbas da kai da yaran ana fatan makomar ku aljanna ce wanda ko yaron sa ko guda ɗaya bai mutu ba bai riga shi mutuwa ba wannan bashi da tabbacin shi da yaran sa suna cikin aljanna saboda haka manzo Allah yace idan ana lissafin wabi waye yayi wabi tsakanin wanda ƴaƴansa duk sun mutu idan ya haifa sai su mutu wannan ya haifa kai kuma da yaron ba sa mutuwa waye kenan a ce mai ar-raqub asali kalmar ar-raqub ta fi dacewa ga wanda bai ma taba asaran dansa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewar babban asara ita ce asara ta kiyama ba ta duniya ba kamar yanda Imam an-Nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi yace wa ma'anal hadis أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت الأولاد قواتنا ننكو أن يا أنسى سكي ترى سواد لا ربطيك كرا الرقوب إذا يسام حيث هو سيار يموتو إذا يسام حيث هو يار يموتو لا ربطي سأجيوانا أي رقوب دي كو أولي يجيني ما سأجيوانا أي الرقوب دي فتو يا أنسى باسو زمادري نزوح الله يجيو ليس هو كذلك شرعا تساش شريعة بحك بني bal huwa man lam yamut ahadun min auladihi fi hayatihi wanda ya zama babu wani da daga cikin yaran sa wanda ya rasu fa yahtasibuhu bari ya fatan ya samu lada yuktabu lahu sawabu musibatihi bihi saboda a rubuta masa ladan musibar da Allah ya sa mar wa sawabu sabrihi alayhi ladan hakurin da yayi akan wannan yaro wa yakunu lahu faratan wa salafa kaga yaron zai zama kamar adana ne ga mahaifin kana rasuwa zaka tarar da wannan lada a lahira don haka al-Imam an-Nawawi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewar asara ba ta duniya bace asara ta lahira ake dubawa saboda kai idan mutum aka masa haihuwa yaron ya mutu bai yi asara ba a sunnar manzon Allah yayi babban rabo kamar yanda wancan sahabi yake cewa ba ma ɗansa ya mutu ba a samu matarsa ta yi bari guda ɗaya ya fi a bashi duniya
so kaga ashe wanda bai samu wannan rabo ba shine ma za a kira shi ar-rabo. Akwai hadisin Buraida bin Husayn yace kana Rasulullah yata'ahadul ansar wa ya'uduhum, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da musulman Madina, yakan ziyarce su, yakan je ya gaida su. Haka kawai zaka ga annabi ya zo gidanka ya sallama ka fito ya ce na zo gaishe ka. Wannan halin manzon Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin sahabbai ɗaya bayan ɗaya gidajensu yana zuwa ya gaida su. Wa yas'alu ankum, har ma yakan yi tambaya wane yana gari kuwa na kwan biyu ban ganshi ba. A kaga bai faɗa cewa yaya bai zo ba, sai manzon Allah ya ce gida ya duba shi. Fa balagahu an imra'atun min al-ansari mata ibnuha, sai labari ya iso gare shi cewa wata mata daga cikin musulman Madina ɗanta ya rasu. Wa laysa laha ghayruhu, ba ta da wani yaro in banda wannan. Wa annaha jaza'at alayhi jaza'an shadidan, ta samu raki wato ta samu wato gajin hakuri game da wannan yaro. Fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya taho gare ta da ya ji labari. Fa amaraha bi taqwa Allah wa bi sabri, lokacin da annabi ya zo gidan ya sallama suka gaisa da matan, ya mata umarni game da kiyaye dokokin Allah, ya mata umarni game da yin hakuri. Fa qala, sai ta ce ya rasulullah inni imra'atun raqubun la alidu, ya rasulullah ni mace ce raqubun ba ni iya haihuwa, in ma na haihu yaro mutuwa yake. Wa lam yakul li ghayrihi, ba ni da wani yaro in ban da wannan, shi kadai aka rage min, gashi kuma shi ma ya rasu. Fa qala rasulullah, sai manzon Allah ya ce ar-raqubul ladhi yabqa waladuha, ki saurara, me wabi ita ce matan da ƴaƴanta duk suke raye babu ɗaya da ya rasu. Sun ba kada, sai ya ce ma min imri'in, babu wani mutum aw imra'atin, ko wata mace muslimatin, ya mutu laha salasatu auladin, wace yaranta uku za su rasu, illa adkhalahumullahu bihim aljanna, face Allah ya shigar da su aljanna a dalilin waɗannan yaran gaba daya. Sayyidina Umar yana cikin waɗanda suka tafi da annabi zuwa gidan wannan mata, sai ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi wa isnani, in yara biyu ne fa. Kaga sai manzon Allah ya ce wa isnani, yara biyu ma haka. Hadisin ya inganta, yana cikin ahkamul janayis na Muhammad Nasiruddin al-Albani, shafin 208. Wannan hadisin shi yake karantar da kai cewa ba laifi bane don an tafi gidan wanda aka masa rasuwa don a masa ta'aziyya, don abinda manzon Allah yake. Labari ya iso gare shi cewa ita wannan mata ɗanta ya rasu, ta samu damuwa game da mutuwar wannan yaro. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi da sahabbai suka je gidan wannan mata, suka mata ta'aziyya. Ta'aziyya don an tafi gidan mutum ba laifi bane, babu laifi. Abinda malamai suka hana shi ne keɓe wuri domin ta'aziyya din, keɓe guri domin ta'aziyya din, saboda kowa ya taho ya samu guri ya zauna, wannan shine wanda bai da asali. Amma ka tahowa ne ya fito, an gaisa ka juya ka tafi, dama abinda ya kawo ka gama ko zaman kwatai gumi ne, zaman ai sai gumi ne da jiran abincin masu gida ka cinye, ba shi da wani fa'ida, ba shi da wata fa'ida banda wannan. Amma ka zo ka yi sallama ya fito, an gaisa, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, to sai an jima, ai ka gama ko. To kaga waɗannan hadisai sun yi magana game da falalan wanda ya game da falalansu. To wanda bai taɓa haihuwa ba fa, shi kuma ya za a yi samu wannan falala, wanda bai taɓa haihuwa ba. Anna zalika fadlullahi yutihi man yasha, falalan Allah ne yana ba da shi ga wanda ya ga dama. Saboda haka Allah ya ware wannan kyauta ga waɗanda ya ba su haihuwa, suka rasa ƴaƴan, sun fi samun damuwa akan wanda bai taɓa samun haihuwa ba. Wanda bai ma haifa ba, bai samun wannan damuwa irin wanda ya samu yaro, yaron kuma ya rasu, damuwar wato ba a misalta ta ga wanda bai san haihuwan ba. Amma duk da haka yana da kyau mu sani, ba su kadai bane, kamar yadda Ibn al-Husaymi ya faɗa a cikin fatawa nurun ala darbi a mujallar nabi shafi na 24, kullu ma yusibul insan, duk abin da ya samu dan adam, min marabin aw shiddatin aw hammin aw gammin, duk abin da ya samu dan adam musulmi, rashin lafiya, wani tsanani na rayuwa, damuwa, kunci, bakin ciki, duk abin da ya same shi, fa inna haka kafaratul lizunubi, kafara ce game da zunubansa. Thumma in sabara, in yayi hakuri, wahta saba, ya fatan ya samu lada, kana lahu ma'at takfiri ajru zalika sabri alladhi qabala bihi hadhihi musiba allati lahiqat bihi, bayan wato kafara da ya samu, duk damuwa da ta samu musulmi kafara ce gare shi. To idan kuma kai hakuri, sai kai fatan Allah ya baka lada saboda wannan musibar da ta same ka, in kai fatan ka samu lada, to nan ma kuma kana samun lada din. Wala farqa fi zalika bainama yakunu fil mauti wa ma yakunu qablahu, abin da ya shafi mutuwa ko waninsa. Don haka duk musibar da ta samu musulmi akwai lada a kanta in yayi fatan ya samu ladan. Saboda haka shi ma wanda ya rasa haihuwa ai musiba ce gare shi, rashin haihuwa. In ya iya haƙuri da wannan musiba ya kuma yi fatan Allah ya bashi lada akan wannan jarabawa da Allah ya masa, ana ta rubuta mar lada wanda a dalilinsa shi ma zai samu shiga aljanna. Saboda haka shi ma yana da lada akai. Saboda hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, babu abin da zai samu musulmi game da wahala hatta gajiya in ta same ka. Idan ka ji ka gaji saboda wani aiki da kake na neman halal, wannan gajiyar kar ka bari ta tafi banza, kai fatan Allah ya rubuta maka lada akan ta. Manzon Allah yace gajiya in ta samu musulmi, wahala ta samu musulmi, wala wasabun ciwo ya samu musulmi, wala hammun damuwa ta same shi. Abinda ake ce ma alhammu almakruhul mustaqbal, shine abu mara kyau wanda ya tunkare ka. Wani abu ne mara kyau wanda ya tunkare ka bai riga ya zo ba, amma kana da damuwa akai saboda rashin samun wani abu, kamar rashin haihuwa, kamar rashin haihuwa ko wata cuta ta same ka wanda ake ganin wannan cutan ta mutuwa ce, ko ko an nemi magani an rasa, shi ake kira alhammu, damuwa ne akan abin da ya tunkare ka, abin da ya fuskance ka. Manzon Allah ya ce ko irin wannan damuwa, wala husnin ko bakin ciki, shi kuma bakin ciki fa ya shafi abin da ya wuce, damuwa alhammu akan abin da bai riga ya zo ba, amma alhuzn fa alal madi, akan abin da ya riga ya wuce. Kamar misali kayi asara ko kayi hatsari ko wani abu kaga ya riga ya auku, shi ne ake kira alhuzn. Wala adan ko bakin ciki, wala gammin ko takaici, takaici shine akan abu mara kyau da ya sauka gare ka yanzu, abin da ya same ka a yanzu mai bata rai, shi ake kira algammu. Manzon Allah ya ce duk waɗannan illa kafarallahu biha khatayahu, wace Allah yana kanka da laifin bawa a dalilinsu. Hadisin yana sahihul Bukhari, yana sahihu Muslim, kitabul birri wasilati wal ada. Don haka ya nuna cewar idan mutum ya rasa haihuwa yayi fatan ya samu lada akan rashin haihuwar nan zai samu, amma idan bai fatan ya samu lada ba zai samu ba, wannan shine ka'idar. Yayi fatan ya samu lada akai zai samu. Na'am, musiba in ta samu musulmi tana zama kafara gare shi, kamar yadda Ibn Usaymin ya faɗa, kafara gare shi. Sai dai idan yayi fatan Allah ya bashi lada a dalilin hakurin da yayi, to lokacin yake samun lada na al-ihtisab da yayi. Da yawa idan sun rasa haihuwa suna shiga wani hali na halaka, saboda za a kai ga tafiya ga matsafa, bokaye da sauransu, kaga wannan hakurin babu shi. Fatan a samu ladan babu shi, shi yasa aka koma ga matsafa da sauransu wadanda za su sama wa mutum abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi. Allah ya kare. Don haka idan aka ce al-gammu yashmalu jami'a anwa'il makruhat, takaici ya shafi duk wani abu mara kyau da ya samu musulmi, a dalilinsa Allah zai bashi lada. Li'annahu imma bi sababin ma ya'rudu lil badani aw an-nafs, ya zama abu ne wanda ya shafi jikinka, damuwa ta same ka saboda wata cuta da ta shafi jikinka ko kuma ranka, duk dai ana ce mar al-gammu. Malamai suna cewa duk abin da ya auku ga musulmi na ɓace rai, ko ko abin da musulmi yake tsoron zai auku gare shi mara kyau, idan da ya fatan lada a kansa, to Allah zai rubuta masa lada. حديثي نغبا شيما حديث موقوف انا عبد الله بن مسعود قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي ما تعدون فيكم السرعه منين كوكي كيرغا غنن كاي كلمه السرعه مي كوكي نفي ده ايتا على العربي مي كوكي لسافي ده ايتا كلمه السرعه قالوا الصحابه سكتي هو الذي تسرعه لا تسرعه الرجال السرعه shine mutumin da mutane ba su iya kada shi gonin kokuwa, da larabci shi ake kira as-sur'a. Fa qala shi manzon Allah yace la, wanda ba a iya kada shi ba shine as-sur'a ba, walakin as-sur'a alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, wanda ya iya mallakar ransa lokacin da ransa ya baci, to wannan shine gonin kokuwa. Kaga annabi ya canza ma'anar kalma. Ko kuna tunanin wanda yafi ƙarfi ya iya dambe ko kokuwa shi ake kira as-sur'a? Manzon Allah yace a'a, ka iya mallakar ranka to kafi kowa jaruntaka, ka iya mallakar ranka a lokacin da ranka ya baci. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul birri wasila, babu fadlu liman yamliku nafsahu inda al-ghadab, hadisi na 2608. kuma hadisi ne daya a sahihu muslim da wannan da wancan na baya a nan al-imam al-bukhari ya raba su amma dai dukkan su magana hadisan abdullahi ibn mas'ud ya rawaito su amma a cikin sahihu muslim al-imam muslim ya hada su wuri guda hadisin riwaya da yake yanda lafazin yazo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ma ta'udduna ar-raqub fikum قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تؤدون السرع فيكم قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب حديث غداني صحيح مسلم اما الامام البخاري اوجنسا ya raba hadisin wato kamar ba guda ɗaya bane duk da cewa mutum ɗaya ne ya ruwaito shi waɗannan hadisai suna karantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunani game da lahira hatta cikin kalmomi da ake mu'amala da su kalmar da mutane ke mu'amala da ita manzo Allah yakan yi tunanin lahira a game da ita sai ya yi tunanin lahira game da wannan kalma sai ya gyara idan kalmar bata dace da rayuwar lahira ba sai canza mata ma'ana saboda haka yasa yake menene as-sur'a gwanin kokuwa sai manzo Allah ya ce wanda yafi karfin zuciyarsa shine gwanin kokuwa ba dambe aikin banza ne amma in ka iya fin karfin zuciyarka to zaka ci riba a lahira manzo Allah ya ce wane ne ake cewa ar-raqu suka ce me wanda yake samun haihuwa yaran na mutuwa manzo Allah ya ce a yaro in ya mutu ba a ce mai arrako ba a yi asaran yaron ba an yi adanar yaron wannan yaro shine ma wanda za a ci ribarsa a kiyama don haka ba shine ma arrako ba arrako shine wanda ma yayi ta haihuwa babu ɗansa guda ɗaya da ya rasu don haka yasa aka samu wasu malamai waɗanda suka rubuta littafai suka cicciro maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya tarbiyyantar da sahabbai akwai tarbiyar da manzon Allah ya yi masahabbai ta irin maganar su kaga tambayar su yake me kuke cewa akan kaza sai ya gyara me kuke cewa akan kaza sai ya gyara to ya zama kenan wata tarbiya ce da manzon Allah yake masahabbai ta irin wannan tambayar da yake musu akwai malami da ake kira Sheikh Salih Ahmad Ash-Shami yana da littafi min mu'inish shama'il ya rubuta littafin ne game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo maganganun annabi sai ya tsara su ma'anin jadida li alfazin kadima yanda annabi ya dinga canza kalmomin larabci yanda da larabawa suka san ma'anarsu da can kafin zuwan shi larabawa sun san ma'anar kalma amma annabi sai ya canza in me yasa ya canza in kai tunani sai ka gane maganar bata dace da rayuwar lahira ba saboda haka sai ya canza mata ma'ana misali anan ban sani ba ko zamu bada misalai guda bakwai misali na farko shine wannan kaga annabi yana zaune da sahabbai yace musu me kuke lissafin ar-raqu inji Abdullah ibn Mas'ud ar-raqu mewabi suka ce mewabi shine wanda dan sa ke rasuwa yace la wanda dan sa bai rasu ba shine ar-raqu kaga ya gyara me kuke cewa as-sur'a gwanin kokuwa gwanin kai ce la walakin as-sur'a alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab misali na biyu shine hadisin Aisha Bilal ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce ya Rasulullah ma tatfulanatun wastara'at ai wance ta rasu ta huta ai kaga ko mu muna fadan haka ko ba ma zamanin sahabbai ba shin maganar da Bilal yayi akwai damuwa na'am kai zaka ce ba damuwa akwai damuwa wance ta rasu ta huta larabawa sun saba da fadin haka saboda haka dan Bilal ya fada ba laifi bane in ma ka duba kamar yadda yazo cikin al-mughni na ibnu qudama mujallad na kudi shafin 265 har mawaki na cewa laysa man ma tafastaraha bi mayyitin innamal maytu mayyitul ahyai wanda ya mutu ya huta ai ba matacce bane matacce shine wanda ya mutu a tsaye ya mutu da rai wato suna nufin cewa in ka mutu ai ka huta ko Hausawa na faɗin haka wanda ya mutu ya huta wannan tunani kuskure domin da dama abin da ke sa kaga mutum ya kashe kansa kenan saboda ai ya rasa wani abu sai ce bari ma in mutu in huta shi tunaninsa in ya mutu ya huta Allah ya sa mun gane saboda muna auna rayuwar gaba da baya, rayuwar gaba da baya, baya baka san me ya faru ba, kafin a haife ka ina kake baka sani ba ko, sai muna auna gaba ma haka ne. Saboda haka sai a ce ai da can muna hutu ne kafin mu zo duniya, duniyar da muka zo sai muka shiga wahala, to wahalar tunda ta yi yawa yanzu in na mutu zan koma da ne, la ba baya zaka koma ba, gaba zaka koma. Saboda haka cewa mutuwa hutu ne kuskure, saboda haka Bilal yana faɗin haka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata yace innama yastarihu man ghufira lahu, ba a cewa wane ya huta sai wanda aka gafarta masa. Don haka ka cire tunanin mutuwa hutu ne, la gafaran Allah shine hutu. A wata riwaya manzon Allah yace innama yastarihu man dakhala aljanna, ai wanda ya huta kawai shine wanda ya shiga aljanna, wanda ya huta kawai shine wanda aka gafarta masa. Domin tunanin kafirai waɗanda ba su yarda za a tashi bayan an mutu ba shine mutuwa hutu ne, kafiri ke wannan tunani mutuwa hutu ne, amma kai musulmi ka san mutuwa ba hutu bane, sai ga wanda Allah ya karba aikin sa, wanda Allah ya karba aikin sa, wanda ya sa an karshe shine za a ce ya huta. To ya za a yi a ce wane ya mutu ya huta tunda babu wanda ya san makomar shi, kaga kuskure ne. Shi yasa manzon Allah ya ce inna mastaraha man dakhala aljanna, ai wanda ya shiga aljanna shine kawai ya huta. Hadisin yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 2319. Kaga kalmar wane ya mutu ya huta sai manzon Allah ya canza ta, saboda kalmar bata dace da rayuwar lahira ba, bata dace da rayuwar aqida ba. Wannan dalilin yasa kaga kafirai sun yarda da haka din. Kuma hakikatan rayuwar duniya wahala ce, hakikatan wahala ce ga wanda ya kasance na kwarai ne. Saboda haka idan ya mutu ya huta hakikatan, idan ya yi sa'an tafiya kenan ko, to ai ya kamata da sai a ce wanda ya mutu ya samu gafaran Allah ya huta, wanda ya mutu ya samu gafaran Allah zai shiga aljanna. Amma ka ce wanda ya mutu ya huta, la wannan ya fi dacewa da kafirai. Misali na biyu shine kamar dukiya. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai laysal ghina an kasratil arabi, wadata ba yawan kaddara bace, kana da gidaje, motoci, filaye, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wadata bace, walakinnal gina ginan nafsi, wadata kawai ita ce wadata rai. Saboda shi dan adam in bai samu wadatan rai ba, komai yawan dukiyar da aka bashi baya gamsar da shi, sai ya nemi kari. Saboda haka wadata na hakika shine wadatan rai, ba wadata na dukiya ba. Komai yawan dukiyar dan adam wato bai samun koshi, bai samun wadatuwa idan dai Allah madaukaki bai wadatar da zuciyarsa ba. Hadisi muttafaqun alayhi. Kaga manzon Allah ya gyara mana wannan, a ce ai wane ya samu wadata, la sai dai a ce wane ya samu dukiya, amma in wadata ce a ce wane ya samu wadatan zuci. Allah ya samu gane. To wannan ya fi dacewa da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ana cewa wane ya samu dukiya babu laifi, baka cewa wane ya samu wadata, la saboda wadata ta shafi rai. Idan mutum ya samu wadatar rai to shine ya samu babban arziki. Don haka yasa zaka ga mutum dukiyar bata da yawa gare shi, amma yana godiya ga Allah, yana jin daɗin rayuwarsa. Amma idan mutum bai da wadatar rai, ko da zai zama yana da dukiyar, kullum burin sai ya samu kari, har ya mutu kuma bai cimma ainihin burinsa ba. Misali na hudu shine hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ataduruna mal muflis, shin kun san waye fallasashshe? Kaga da turanci ana cewa bankrupt, shine wanda kudin sa ya kare kaf, ga bashi mai yawa akan shi, shine al muflis. Sahabbai suka ce al muflisu fina ya rasulullah man la dirham lahu wala mata'a, bashi da kudi babu kaddara, komai ya kare sai a ce wa mutum al muflis. Kala rasulullah, sai manzo Allah ya ce la, kaga ya gyara musu. Al muflisu min ummati fallasashshe, cikin al'ummata man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin, zai tashi a kiyama ga sallah, ga azumi, ga zakka, wa ya'ti qashata ma haza, amma zai taho lahira ya zagi wannan, wa qazafa haza, yayi kage ma wannan, wa akala mal haza, ya ci dukiyar wannan, wa safaka da ma haza, ya zubar da jinin wannan, wa daraba haza, ya daki wannan, fa yaqudu, don haka zai zauna, fa yuqtasu min hasanatihi, za a rama wa mutane hakokinsu daga ladansa. ka debo ladansa a ringa biyan hakokin jama'a. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuktassa ma alayhi min al-khataya, idan ladan sun kare fa kafin a gama biyan hakokin jama'a, ukhida min khataya'un faturiha alayhi summa turiha fin-nar, sai a ringa debo zulubin wadancan mutane ana jibga masa saboda karban hakokin su har dai a jefa shi a cikin wuta. Hadisin yana sahihu Muslim. Wannan ya nuna cewa a tunanin mutane wanda yake da tilin bashi shine fallasashe, amma a sunnar manzon Allah tilin bashi ba fallasa bace. Me dalili? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu, duk wanda ke karban dukiyar mutane a matsayin bashi in dai a zuciyarsa akwai niyyar zai biya, to Allah zai biya masa ko dai a duniya ko a kiyama. Saboda haka wanda ya bashi ya mar yawa sai a ce mar fallasashe? La, a sunnar manzon Allah dangata ne. Me yawan bashi dangata ne, amma sharadi idan yana da niyyar biya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, idan ko mutum yana karban dukiyar mutane ne bashi da nufin ya bata musu dukiya ba zai biya ba, atlafahu Allah, sai ya tara dukiyar Allah zai watsa, shi ma dukiyar ba za ta masa albarka ba a duniya. Wannan yana sahihul Bukhari, kitabul istikrar. Don haka ainihi a shari'a ba a ce wa mutum bankrupt, matukar yana da imani kuma yana da kyakkyawar manufa, domin Allah tabaraka wa ta'ala zai biya mu. Shi yasa malamai ke cewa idan ya zama bashi yawa mutum yawa, ana iya bashi zakka, hukuma ma tana iya biya masa, domin karban bashin ba laifi ba ne. Damar biyan bashin wannan ahadin Allah yake. Idan kuwa ya mutu ba a biya masa ba, a ranar kiyama Allah zai biya masa. Ka duba Fathul Bari mujallal na 5 shafi na 54. Saboda haka idan akwai kyakkyawar niyya mutum ya mutu, Ibn Hajar yace bal yatakaffalu Allahu anhu li sahibid dayn kama dalla alayhi hadithul Bari, Allah ya dauki nauyin bashin da ka karba tunda kana da kyakkyawar manufa wajen karban bashin, to Allah ya dauki nauyin wannan bashi zai biya ka. Misali na 5, hadisin Aisha, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam an yanka akuya a gidansa. Ya tambayi Aisha, ma baqiya minha, me ya saura daga naman akuyan? Kala, sai tace ma baqiya minha illa katifuha, babu abin da ya saura sai kafada. Wato tana nufin duk an cinye komai ko an rabar da komai saura kafadan akuya. Sai manzon Allah ya ce la, baqiya kulluha gaira katifiha, akuyar gaba ɗaya tana nan in banda kafada. Wata abin da manzo Allah yake nufi, akuyar gaba ɗaya tana nan, kafadan nan kadai aka rasa. Wato kaga kenan akasin tunaninta. Saboda idan ya zama kowane ya ci, abinda ya saura shine kafada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kafadar ba magana shine ya saura ba, wanda aka cinyan sune suka saura. Hadisin yana sunan Tirmidhi, kitabu sifatul kiyama, hadisi na 2470. Misali na 6 shine madul warisi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana, mun karanta shi a baya, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi, waye daga cikin ku dukiyar mai gadansa yafi so akan dukiyarsa? Suka ce ma min ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna malahu ma qaddama wa mal warisihi ma akhara. Kaga manzon Allah ya cire mana tunanin dukiyar mu ita ce wacce muka tara. Manzon Allah ya ce a ka rika tunanin dukiyar magada ce ka tara, naka shine fa wanda ya tafi lahira. Wato kullun tunanin mu shine lahira, ba wai duniyar ba, saboda ita lahira in ta tashi zuwa ba ta yin sallama. Allah ya samu gani. Na 7, wanda shine na karshe, shine hadisin Abu Rimsat al-Taymi, sunan sahabi bin Hayyan, shi da babansa sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babansa likita ne. Da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai baban ya ce arini hadha allazi bi dhahrika ya rasulullah, ka nuna min wannan abin da ke bayan ka dinnan. A bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai khatamun nubuwa, akwai hatimin annabci. Hatimin annabci dinnan wata tsokar nama ce ta fito a tsakanin kafadun Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma tana da girma, ta kai kaman dunkulan hannunka, tana da girma. Saboda haka idan mutum ya gani zai dauka cuta ne. Shi wannan sahabi likita ne, da shi da yaronsa suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. sai likitan ya ce mar ya rasulullah ka nuna min wannan abin da ke bayanka alladhi kana bi dhahrika fa inni rajulun tabib saboda ni likita ne to kalmar tabibun da larabci ta bambanta da yanda muke fadanta da Hausa ko in kace likita ko doctor ya bambanta ta wajen ma'anar kalma domin da larabci tabibun yana daukan ma'anar mai warkarwa gabaɗe yana kalmar tana da nauyi fiye da yadda muke fadanta a Hausa da larabci at-tabib kamar mai warkarwa ne ba wai kamar likita ne kawai ba domin kalmar likita da Hausa mai jinya ne ai ba warkarwa ba amma da larabci at-tabib kamar mai warkarwa ne wannan hatimin annabci dake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka gaskiya ne saboda sahabbai da yawa sun ruwaito kamar as-sa'ib bin yazid akwai jabir bin samura akwai abdullahi bin sarjis shine wanda ya siffanta ma yanda take yanda hatimin annabcin yake yace mislu qabdatil kaff kamar ka dunkula tafin hannunka girman sa a'ala katfahu al-yusra yana saman kafadan manzon Allah na hagu akwai Salman al-Farisi akwai Ummu Khalid bint Khalid wadannan sahabbai duk sun bada labari game da hatimin annabci wanda ke jikin annabi sallallahu alaihi wasallam tayiwu a gaba mu iso ga bayani game da wannan hatimi amma muhimmin abu shine shi wannan sahabi dake likita ne yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mar wannan abin dan ya yanke mar ya cire mar in ka duba aunul ma'bu sharhi sunan abi dawud mutalla na kuma shafin 262 abinda yasa ya fada lam ya'rif annahu khatamun nubuwa bai san cewa hatimin annabci bane inda ya san hatimin annabci ne ba zai ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba saboda haka sai manzon Allah ya ce masa Allahu tabib Allah shine likita bal anta rajulun rafiq kai dai mutun ne mai jinya amma karkace ni tabibun ne kaga manzon Allah sai ya gyara larabawa sun saba cewa wani at-tabib wani at-tabib manzon Allah ya ce la Allahu at-tabib Allah shine at-tabib bal anta rajulun rafiq amma kai mutun ne mai jinya don haka likita jinya kawai yake wake warkarwa Allah ne anta turfiku bil mari kai ne kake tausasawa mara lafiya don haka yasa malamai suka ce daga wannan amsar da manzon Allah ya bada sai aka gane aikin likitanci gaba daya shine ake kira al-murafaqa menene al-murafaqa inda likita zai kyale ciwon ma zai warke inda ma zai kyale zai warke amma yana tausasa yana gyara maka yadda za a samu saukin warakar Allah saboda haka zai wanke ciwo misali ya sa abinda ciwon za a samu abinda zai iya shigowa kamar na wasu kwayoyin cututtuka sannan ya samar maka tsafta abubuwan da zai sa ciwon ya warke ba tare da wani abu ya shigo ya sa ciwon ya dade bai warke ba kuma ko da rauni ka samu inda zaka ji waɗannan matakan baka je ga dakta ba zaka ciwon yana warkewa da kansa amma yana taimaka maka shine al-murafaqa wannan shine aikin dakta al-murafaqa yana taimaka maka ta wajen jinyarka amma warakar fa ta Allah ce don haka yasa hatta doctor din shi ma yakan mutu inda a ce shi yake warkarwa da ya hana kansa mutuwa ko wata talaqafahu wallahu huwa yubrihu wa yu'afi tabibuha allazi khalaqaha manzon Allah yace likita shine wanda ya halicci cuta wanda ya halicci cuta shine likita hadisin yana sunan abi dawud da musnadul imam ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 1537 akwai riwayar al imam ahmad in talaqtu ma'a abi Abu Rimsatat Taymi yace na tafi ni da babana wa ana gulamun ni ina dan karami ila nabi sallallahu alaihi wasallam mun je ga annabi fa qala lahu abi sai babana yace masa inni rajulun tabibun ni mutun ne likita fa arini hadhihi as-sil'a kanuna min wannan karin saboda shi ya dauka kari ne a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kari shine tsokan nama da kan fito a wurin da an san baya fitowa sai a ce wani ya samu kari misalu gudda kamar maruru ya fito wa mutum wuri ya kumbura da kansa shine da larabci ake kira as-sil'a ko a kira shi al-gudda allati bi dhahrika nuna min wannan dake bayanka sai manzon Allah ya ce wa ma tasna'u biha me zakai da shi idan na nuna maka me zakai kala sai ya ce aqta'uha zan yanke wannan karin dake bayanka ko ba wai kafiri bane la yana fadawa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai taimako ne saboda likita ne kwararre lasta bi tabibin sai manzo Allah ya ce kai ba likita bane walakin naka rafiqun sai dai kai mai jinya ne tabibuha allazi wada'aha likitan wannan cutan da kake gani shine wanda ya aje ta wato mai iya warkar da damuwa ta shine wanda ya aje cuta akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qultu lahu lokacin da muka je sai mutumin yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah inni rajulun tabibun ni mutun ne likita min ahli baiti atibai mujidanmu ma mun gaji likitanci kaga magana biyu kenan fa arini dhahraka ka nuna min bayanka fa in takun sil'atan abutuha idan kari ne to zan yanke wa in taku gaira zalika akhbartuka in ko ba kari bane ma zan baka labari fa inna laysa min insanin a'lamu minni saboda dun larabawa babu likitan da yafi ni ilimi game da halittan dan adam yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah yace tabibu Allah mai warkar da cuta shine Allah a wata riwaya yace fa kuntu ya rasulullah inni rajulun tabibun wa inna abi kana tabiban yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni likita ne babana ma likita ne wa inna ahlu baitin baiti tibbin gidanmu mun gaji likitanci wallahi ma yakhfa alaina min aljasadi irqun wala adm yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullah babu wata jijiya dake jikin dan adam babu wani kashi dake jikin dan adam wanda ya buya gare mu saboda haka ka bani dama in yi maka injiniyar wannan damuwa da take tare da kai fa arini hadhihi allati ala katfika wannan karin da ke kafadarka ka nuna min fa in kanat sil'a qata'tuha thumma dawaituha zan yanke in sa magani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabibuha allah likitan ta shine allah thumma kala sai yace man hadha alladhi ma'aka ya bashi amsa ta farko yace shi likita ne manzo allah yace la likita mai jinya mai warkarwa shine allah amsa ta farko na biyu yace babansa ma likita ne gidansu ma sun gaji likitanci kaga yana nuna cewa kamar sun gaji wannan baiwa da Allah madaukaki ya bada sai manzo Allah yace wannan yaron dake tare da kai me tsakaninku kuntu sai nace ibni dana ne kala sai manzo Allah yace to gadon da kake magana kun yi na likitanci ibnuka haza wannan dan naka idan an tashi a lahira la yajni alayka wala tajni alayhi bai amfanar maka baka amfanar masa ba a kama shi da laifinka ba a kama ka da laifinsa wannan amsa ita ce take nuna cewa yaro bai aikata wani abu bayan rasuwar mutum sannan akai zulubin ga mahaifinsa bai yiwuwa bayan mutum ya rasu ƴaƴansu su aikata wani abu sannan a dauki zulubin akai masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibnuka haza la yajni alayka wala tajni alayhi waɗannan hadisai duk sun inganta kamar yadda zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 1537 al-imam an-nawawi a faidul qadir mujallad nabi shafi na 99 yace saboda haka at-tabib yana cikin siffofin Allah amma karka ce at-tabib yana cikin sunayen Allah karka yadda ka sa at-tabib a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala لكن تسمية الله الطبيب إذا ذكره في حالة الاستشفاء كبر مثالي كان روقون الله وركا سيكتي أنت المداوي الله كيكي باد ماغني أنت الطبيب الله كيني مي وركروا سائد توانا باب لك أما بذاكتي يا طبيب كمرين دكتي يا الله دون إعكتي يا أنا كيران سونا الله لي. أما إذا أكاكاو أنت أنا كيران سفر الله لي. kaga kana cewa antal mudawi antat tabibu kai ne mai jinya kai ne likita wannan ba laifi amma an kace ya kiransa kake kira kuwa bayyuwa sai dai a sa sunan Allah saboda haka ba a cewa ya tabibu ala wajhi al-itlaq duna taqyid dole sai an kayyade kamar yanda magabata suka faɗa misali al-imam al-baihaqi a littafin sa al-kitab al-asma'i was-sifat yayi magana akai yace ismur rafiq izan aula bihi min at-tabib a bisa bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da larabci ka kira likita ar-rafiq shi yafi dacewa wannan shine don hadisin ya inganta ka kira likita da at-tabib ka saba ma sunnar manzon Allah waye at-tabib shine Allah amma anan ma siffa ce ta Allah, kar ka dauke wannan a matsayin sunan Allah. In ka dauke shi a matsayin sunan Allah nan ma kuskure ne. Al-Imam Al-Baihaqi shekarasa 978 da suka wuce da rasuwa, ga kuma Al-Imam Al-Minawi mai sharhin Al-Jami'u Saghir, Faidul Qadir da Ibn al-Usaymin, malamai da dama sun yi magana a kai, suna tabbatar da cewa At-Tabib siffar Allah ce, ba a sa ta a cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala. Na biyu, Ar-Rafiqu shi ya fi dacewa ga likita da larabci. Na'am, da Hausa don ka ce mai likita ba laifi ba ne, da Turanci don ka ce masa doctor wannan ba laifi ba ne, amma da larabci ka ce masa At-Tabib babu shakka kuskure ne, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Akwai hadisai da dama kamar wanda muka karanta din nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la taqulu at-tabib, kar ku ce at-tabib, walakin qulu ar-rafiq, fa inna at-tabib huwa Allah. Waye at-tabib? Shine Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Me ne tsayin wurin kasuwanci ga musulmi? Duk mutumin da ya gina hotel kuma ya san za a saba ma Allah a ciki, babu shakka ya taimaka wa sabon Allah. Amma idan babu yanayi na saba ma Allah, ba laifi bane. Kamar misali a Saudiya, matakai da suka dauka game da hotel, mawuyaci ne ayi fasadi din, bai hana ayin, amma dai sun dau matakai. Ba ka shiga hotel da mata sai ya zama akwai passport dinka ka bada, ita ma ta bada kuma passport din ma ya nuna visar, kai maharaminta ne, kaga wannan an dauki matakai na tsaro kenan. A nan ba zai yiwu ba, kuma an riga an sani hotel akasari gurin fasadi ne, bare shaye-shaye da sauransu. Saboda haka mutum ya gina hotel a irin wannan yanayi, babu shakka ya taimaka ma sabon Allah, ba bai kamata ba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.